الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميس شاترا غوتا سفر اجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم تنا دبو دايا داري هدو دتلاتن دشيدا daidai da 11 ga watan Disamba shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin Sunanad Darimi na al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi As-Sarmakandi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba karatukan da suka gabata muna karkashin kitabul muqaddima inda malam yake zayyana mana matakai da ka'idoji na ilimi da yanda malami ya kamata ya gudanar da amanan da Allah madaukin sarki ya dora a hannun shi na ilimi ya kiyaye amanan da ke kan shi na irin yanda bayin Allah suke sauraron shi suka damfara addinin su da shi ya kiyaye dukkanin abin da zai fusata mahalicin shi da shi ya gane cewa mukamin shi kadai shine tunasarwa da kuma wa'azi innama anta munzirun kai kadai fa mai gargadi ne kai ba kowa ne da kauce mai tunasarwa ba daliban ilimi su kuma wannan babu yana kokarin jawo hankalinsu da cewa ilimi ibada ne ilimi addini ne ana yi ne don Allah don kuma neman yardan Allah amin da ya shafi addini da ilimin addini ba siyasa bane kuma ba ra'ayi bane ana yi ne a bisa yanda tsari yake daga Allah shi yasa karkashin wannan babi na 15 malai yace zai yi bayani fijtinabil ahwa ne santan son zuciya goyen baya ko adawa da gangar ba tare da haske na sunna da kuma umarni daga wanda ya saukar da addinin ba bayan da za a kai kokarin bayyana ko fanshe damuwanka a cikin al'amarin addinin Allah ya zama wannan shine kayan aiki na bayyana irin matsayin da zuciya take kudurce da shi wannan zai iya zama tsaban son zuciya da shari'a take kin mai wannan aikin Allah madaukin sarki ya kiyaye mu don ba manta ba a bayan da malam ya mana shimfida da sharan fage da me yake nufi da son zuciya kuma ya mana hannunka mai sanda da wani asari na Abu Kilaba wanda an baro shi can baya da ke magana akan son zuciya to sai mu ga dacewa mu dan ce wani abu kadan da cewon malaman musulunci dan gane da karin bayani akan menene ma'anar tiba'ul hawa hakikanin ma'anar bin son zuciya da kuma bangarorin da son zuciya kan bayyana da illolin son zuciya kafin mu ji nassoshi na hadisi da atharai da fatoyin manya-manyan malamai na musulunci da malam zai kawo mana a cikin sharhin da zai yi na waɗannan atharai da zai kawo cikin darimi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya zo a cikin littafin atharul iman fi tahsinil ummatil islamiyya diddil afkaril haddama wannan littafi an rubuta shi don a bayyana tasiri ko gurbin imani. Idan ya zamanto imani ya kafa sansani a cikin zuciyarka, to wanda zai haifar maka da kariya, zai tsare al'umman musulunci daga tunani waɗanda suke lalatattu ne, rusassu waɗanda ba karɓaɓɓu ba a cikin addini. A cikin juz'in shi na farko, shafi na 388, malai yace wa qabla an atakallamu an athar al-iman fi tadhhir al-qalb, to kafin dai in ce komi dangane da tasiri na imani wajen tsarkake zuciyar bawa, min sultanil hawa, daga mamaya na san zuciya, wal awatifur radi'a, da kuma atifa zil, mutum ya rika jin karsashi da zabura, wanda yake ar-radi'a mummuna, al-kamina fihi, wanda ta sansani a cikin ranshi. Ku sa ku fahimci abin da malai yake son ya ce, kafin ya tattauna dangane da irin rawan da imani yake takawa wajen tsarkake zuciyar bawa daga mamaya da sharuri zauna da son zuciya ke yi, da kuma abin da ya shafi yanda atifa mutum yake jin shu'uri a ranshi, ko yana cikin farin ciki, ko yana cikin damuwa, ko yana cikin ɗoki na ya zama ko ya yi ko ya ci, hamasa ta ja mutum ya kama wasu irin tunani a al-awatifa ar-radi'a, waɗanda suke munana, al-kamina fihi, waɗanda suka yi sansani a cikin ran mutum. Idan ya zamanto zuciya ta gurɓace, zuciya ta lalace, to in son zuciya ya shiga ciki, to matsala ya faru. Idan atifa wacce take ba ta islama ba ta shiga ciki, to shikenan al'amari ya lalace. Duk abin da gaba zai aiwatar, to zai aiwatar ne da umarnin zuciya, kuma ita zuciyan kaji a gurɓata take. Duk abin da baki zai bude ya faɗa, to zai faɗa abin da zuciya ne take mai shifta, to ko ba za ka taɓa jin alheri ya bayyana ba. Abubuwa ne za ka riƙa ji suna kaiwa, suna komowa, suna faruwa dangane da al-awatif ar-radi'a al-kamina fihi. To kafin malai yi magana kan wannan, azkuru ba'dun nusus, malai ya ce bari mu ambaci wasu daga cikin nassoshi, allati tadullu ala anna al-awatif al-fasida wa shahawati al-muharrama sughratun fi husnil iman. Malai ya ce to zai kawo wasu nassoshi wanda waɗannan nassoshi tadullu ala anna al-awatif, cewa atifa da ke shiga mutum ya rika zabura da karsashi alfasida waɗanda suke naɓanna na banza, wa shahawatul muharrama, da kuma sha'awa wacce shari'a ta hana. Domin kowane ɗan adam na da sha'awa, ka fahimci in an ce sha'awa ba sha'awan mace ba, shi ma ɓangare ne. Akwai sha'awan mulki, akwai sha'awan kuɗi, akwai sha'awan ɗaukaka, akwai sha'awan muƙami, akwai sha'awan suna, akwai sha'awan ababe iri-iri. Sha'awa suna ne jami'a li kulli shay'in. Mun gane wannan da kyau? To malai sai yake cewa thughratun, idan wannan atifa al-fasida ku rike wannan, da ash-shahawatil muharrama ku rike wannan, suka shiga cikin zuciyan ɗan adam, to sai su haifar da thughratun, wani irin kafa, kamar yadda tsutsa ke rara ke haƙori, kamar yadda tsutsa ke rara ke jikin rake. Kaga za ta huda ta shiga ciki ko? Ta saman ma duk abin da zai zo ya shiga kafa da zai bi ta nan. To suna yin wannan ne fi hisnil qalbi, a cikin katangan zuciya. Da Allah Maɗaukin Sarki ya katanga, ya zuciya sai ya kewaye ta da katanga na imani. To idan sha'awa al-muharrama ta zo, ko al'atifa al-fasida ar-radi'a ta kawo hari, to sai su samar da wata kafa, kamar yadda Bahaushe ke cewa sai bango ya tsage, to sai a samu wannan tsaguwa wanda turaddi sahibuha, wanda za ta kai mai wannan zuciya zuwa ga hallaka, zuwa ga bala'i. Domin waɗannan ababe guda biyu masu hallakarwa, in suka zo suka samu hanya da kafa na shiga, to za su yi ragaraga da zuciyar. Idan zuciya ta ɓaci, to aikin daga ɓai suke aiwatarwa, to daga nan ne. Shi yasa annabi ya ce fil jasadi mudgha, a cikin jikin ɗan adam ko ta tsoka, in salahat, in wannan tsoka ta gyaru, to salahal jasadu kulluhu, duk jiki zai gyaru. Amma in ta ɓaci, to sai a waye gari ɗaukacin gangan jiki ya ɓaci duka. Ya ce zuciya ce. To abinda ke haifar da illa shine al-shahawat al-muharrama al-awatif, atifa shi'ur da mutum yake ji, in ya zama na ɓanna ne, na ƙarya ne, na son zuciya ne, to sai ya haifar da wannan huji a cikin zuciyar bawa, wanda haka sai kai ga halakar da mai zuciyar. Wa yatasallalu min khilaliha ash-shaytan, malice ta tsakanin wannan huji ne, ko wannan kafa, ko wannan rami da zuciya ta yi sakamakon waɗancan bala'o'i guda biyu, shi ɗaya yake samun hanyar da zai bi li ihlakil insan, saboda ya samu fage, ya samu hanya, ya samu zarafi na zuwa ya halakar da ɗan adam. Dama annabi ya ce inna shaytana yajri min ibni adama majara dami, ai shaitan yana kara kaina jikin ɗan adam ko ina duk inda jini ke kaɗawa. To babu sansanin jini da shaitan yake mamaya a jikin ɗan adam domin ya haifar da illa da fitina irin zuciya. To ita kuma zuciya tana da katanga na kariya, to abin da ke hudawa ya ɓisa wannan katanga su ne waɗancan bala'o'i da muka ambata guda biyu. Wa qad yaqulu insanu fil mahaliki bisababi jiryanihi li ishba'i shahawa, mala yace so da dama ɗan adam zai ya afka ma abin da zai hallaka shi, sababin ya gudanu domin kosar da sha'awa, min hadhihi shahawat, daga abubuwan da yake fata, daga abubuwan da yake bege, daga abubuwan da yake hasashe, daga abubuwan da yake so. Wannan sha'awan da ke ran shi na atifan yayi kaza, ko ya zama kaza, ko ya samu kaza, ta ƙarƙashin wannan sai shaidan sai bi sai ya hallaka shi. In kudi kake so, shaidan sai ya baka ka samu, amma yana ƙoƙari ta wannan hanyar da ka samu kuɗin kuma ya kada kai. Duk abin da ka samu a duniya kuma ka je lahira aka raba ma wasu mutane maƙiyanka, alherin da kai a duniya mai amfanin shi? Mun gane wannan? Ko kuma abubuwan da ka samu sai ya zamanto ta hanyar haramun ka biye su? Yanzu mulki da ake ta gogoriyo sai an samu ko da tsiya ko da arziki. Zai iya yiwuwa ɗan adam ya samu mulki amma a ce sai ya kashe mutane, sai ya tsafi, sai kaza, to kaga mulkin shaidan zai baka in ma Allah ya kaddara ka samu ka samu, amma fatan shi to kai waɗannan abubuwan domin ya tabbatar da manufanka ta ƙarshe bata samu ba, ita ce samun tsira a lahira. Kun gano wannan da kyau ko? Wannan shine manufan shaidan. Kaga sha'awa ce da ɗan adam yake da ita, to za ta iya kai shi zuwa ga mahallaka. Ita kuma wannan sha'awa to a cikin aji, daga cikin azuzuwan son zuciya suke. To shine sai mala yake cewa haisu inna shahawat hiya usulul ma'asi, mala yace kaga sha'awa ita ce jigo na duk wani saban Allah, waddafi wa ilaiha, kuma shine wanda yake tunkuɗa mutum zuwa ga saban Allah. Duk abin da kaga mutum yayi to yana bin bayan sha'awa ne. In mutum bai sha'awan wannan abun ba, duk abin da zai biyo baya ba zai yi shi ba. Wa hiya takhtalifu an ra'anin mai raini, duk wannan abin ya sha bamban da abin da ake cewa ar-rainu fi qulubihim rain. Kun gano wannan da kyau ku? Sha'awa ba ita ce rainu ba, rainu shine tsatsa. Kun gano wannan? Idan kaga mutum yayi zina, kafin yayi zina me yake farko? Sha'awa ne. In kaga mutum ya cin riba, kafin ya cin riba me a farko? Sha'awa ne, na son kuɗi, son yi kaza. Kun gano wannan da kyau ku? To wannan sha'awan da ke cikin zuciyar shi ita ce za ta tunkuɗa shi wannan abu. To kuma ita wannan sha'awan ba ita ce raini ɗin can ba. Annatiju anil ma'asi, tsatsa a cikin zuciya, to yana samuwa ne sakamakon irin zunubin da mutum yake aikatawa. Kun gano wannan da kyau ku? Natija ne na zunubi ita wannan tsatsar. Idan mutum ya yi zunubi, to abin da ke biyo mai baya tukukin zunubin, to shi yake fitar da wannan tsatsa. Tsatsa kuma zai bi zuciya ne gaba ɗaya ya mamaye ita wannan zuciya, sai kasance ya shafa mata kamar wani dot-dot, wani ɗigo-ɗigo haka, shi ne tsatsa. Tun tana da haske, tana iya aikin alheri, tana iya faɗin alheri, ana iya ganta da mutunci, sai a waye gari wannan abin da an daina, zuciyar ta riga ta lalace. To in zunubi ya yi zunubi, shi ne ake samun tsatsa a zuciya. To tsatsa daban, sha'awa daban, zunubi daban. Kun gano wannan da kyau ku? Su kuma waɗannan ababe guda uku gaba ɗayansu almajiran son zuciya ne. Fa inna shahawa, malaci domin sha'awa tasbiqul fi'l, tana riga aikin kafin kai aiki, sha'awa ke fara zuwa. Wa hiya sifatul lazima, sha'awa siffa ne na lazimi ga aiki. Amma rain, malaci amma tsatsa, fa huwa asarul ma'asiya, wannan asari ne na zunubi, kaman kai ne ka taka waje ka wuce. To wannan alaman takon kafanka alama ne na me? Na tafiya. Kun gano wannan ne kyau ku? To duk in mutum ya aikata zunubi, to wannan zunubin sai ya bar gurbi, shine na wancan tsatsa. Wannan natiju anha, da kuma abin da yake faruwa na natijan zunubi. Duk wanda ya aikata aikin lada, ya aikata aikin da'a, yana samun a rubuta mai sakamako natijan aikin shi. To haka duk mutumin da ya aikata zunubi, to abin da yake zama natija na wannan zunubi shine sai a samu mishi da ar-rainu a cikin zuciyar shi. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Malai ya ce fa min hadhihi an-nusus, to malai ya ce dama kafin ya ce komi, kafin ya magana akan sha'awa, ya magana akan abin da ya shafi atifa, ya magana kan son zuciya, ya magana akan rainu, to zai kawo nasoshi da suke magana akan haka. To daga cikin wannan nasoshi malai ce qauluhu ta'ala, fadin Allah, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Allah madaukakin sarki ya ce ka biya masu, ka karanta masu, ka shiryar da su ta hanyar labarin mutumin da muka yi mai baiwa na sanin ayoyinmu, muka ba shi ilimi. Fansalakha minha, amma maimakon ya amfani da ilimin ta fuskan da shari'a ta tsara, sai ya amfani da ilimin wajen cimma manufofin ranshi, sai ya fita daga ilimin fa atba'ahu shaytan, da shaytan ya ga wannan masanin ya sauka daga ka'idan da ake bi wajen shiryar da al'umma da ilimi, sai shaytan ya ce ga abun aiki, sai shaytan ya koma yana bin shi duk kwararo in ya bi. Fa kana minal gawin, sai ya zama daga cikin tababbu. Duk lokacin da malami ya sa son zuciya, to yana zama daga cikin manya-manyan tababbun bayi ne. Kuma shaytan zai ta kokarin hankada shi da iza shi har sai ya fada tarkon musiba. Sai Allah ya ce walau shi ina dade mun so larafa anahu biha, da mun daga darajan shi, mun bunkasa sunan shi, mun dauka kamar taban shi ta hanyar wannan ilimin. Walakinnahu, sai dai shi wannan bawa akhlada ilal ardi, ya nemi wanzuwa, ya nemi daukaka, ya nemin matsayi ne a bayan kasa ba yana tanin Allah ko addinin Allah mutuncin addinin da kuma daukakan shi ba shi dai akwai nashi manafan illan ko shine wattaba'a hawahu ya bi abin da son zuciyar shi ke riya mai ne fa mathaluhu Allah ya ce misalin irin wannan mutumin mai ilimi da yake bin son zuciya Allah ya ce kamasalil kalbi misalin shi ɗaya da kare in kana son ga kare bai cikin hutu kullun cikin wahala yake bai cikin rahatu nafsin sai ka rasa wayo shi yake cikin kwanciyar hankali in tahmil alaihi yalhas shi kare idan kai dauki akan shi ka bi shi da gudu zai tafi yana mai kun ga wannan ɗabi'a ne alama ne siffa ne ishara ne na wahala aw tatrukuhu yalhas in ka bar shi ma yana zaune na hutawa a inuwa abinda za ka ga yana yi kenan mun gane wannan da kyau ko ka bar shi ma yana cikin wahala ka tinkare shi yana cikin wahala Allah madaukakin sarki ya ce in ta aw tatrukuhu yalhas zalika mathalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu kaga ya baya ba inda yake ƙarya ne amma inda yake mu'amalantar nasu shi saboda cimma son zuciya Allah ya ce ya ƙaryata ayoyin gaba daya ka bi duk dan son zuciya gani zaga hadisi yayi nan in ya ga wannan hadisin zai ci dunin shi sai kokarin kwantar da hadisin haka to fassara hadisi da sabanin abin da annabi ya fassara shi ƙaryata wannan hadisin ne gaba daya idan ya dauko aya ga ayan za ta ci dunin shi sai kokarin bankarata domin ta daidai da abin da yake so to ko fassara ayan alqur'ani da irin wannan yanayin to ko karyata ayoyin ne kun gano wannan da kyau ku ko kuma ga asalin ma'anan aya da inda aya ta nufa sai a fassara ta daidai amma sai a kwaso su misalai da wasu kwatance-kwatance wanda zai kau da manufan Allah da annabi kan waɗannan nasoshi a tafi da su wani waje can daban don wasu manufofi to wannan shi ma ƙaryata ayoyin Allah ne kun gane wannan da kyau ku to shine sai ya ce fasil qasasa saboda haka kai ta ba su labarin nan kun gane wannan da kyau ku saboda wabil misali taftadihul ashiya ta hanyar buga misalai kyawawa nagartattu ingantattu to al'amara na hakika suke bayyana fasusil qasasa kai ta bada labari la'allahum yatafakkarun tsammanin mutane za su iya daukan izina su dauki tunani kyawawa su koma kan turba na kware sa'a mathalan alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina Allah ya ce tar Allah wadare kai cho da misalin irin waɗannan mutane waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah ko dai ƙarara ko kuma a fakaice wa anfusuhum kanu yazlimun Allah madaukakin sarki ce bar su ba su zalunci Allah ba ba su zalunci ayoyi da nasoshin musulunci ba ba su zalunci bayin Allah ba kawunan su suka zamanto suna zalunta wannan aya ta 175 zuwa 177 cikin suratul a'rab Allah madaukakin sarki ya bayyana mana misalin tambadaddu halakakkun bayi waɗanda suka baude suka shagide daga abin da Allah yake so sakamakon bin son zuciya me yasa Allah ya kadaito da buga misali anan da wanda Allah ya mabaiwan ilimi saboda illan wanda yake da ilimi ko yake da awan ilimin yafi illan da mai mulki ko mai kudi zai yi ma addini mun gane wannan saboda wanda yake da dukiya ko an bi shi za a bi shi don kwaɗayin abin hannun shi ne shi ko in malami ya ɓata ya lalace to matsalan al'umma za su bi shi akan wannan ɓata da wannan lalatan nashi ne da sunan Allah suke bi shi yasa ɗan bid'a ya fi kowa shiga haɗari a lahira domin yana zuwa da abin da Allah bai ce ba ana ɗaukan wannan abin ana dangantawa cewan Allah ne kun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce fa haza nabu'un azimun wannan labari ne babba mai girman daraja da Allah madaukakin sarki ya bamu wanda amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Allah da kanshi ya umarci annabi an yatluhu ala ummatihi ya zauna ya karanta ya biya ya nasar da al'umman shi wa yaqussuhu alaihim ya ba su labarin wannan kissa da kyau raja'a an yatafakkaru fihi domin tsammanin su yi tunani wa yantafi'u bihi kuma su amfana wannan yana daga cikin kissoshi da Allah madaukakin sarki yake bayarwa cikin alqur'ani da kissoshi da annabi yake bayarwa cikin hadisai da kissoshi da misalai da malamai ke kawo cikin wa'azozi domin kokarin fahimtar da al'umma a ankarar da su dan su fahimci inda aka samu gaba cikin harkan al'amarin addini da kuma duniya to wannan kissan na wannan mutumi da Allah ya mabaiwan ilimi Allah ya yi umarnin a bayar ne saboda abu daya ya ce la'allahum yatafakkarun kun gane wannan da kyau ku amma wa'az so da dama baka fahimtar wa'azin sai an buga maka misali na wani da ya gabace ka kan haka domin ka dauki izina a kan shi ka gyara kanka in ku aka bayyana ma dauki izina da wani ka gyara kanka baka dauka ba to ko ka zama dabban dawa Allah shi kyauta malice fa hazi qissatu rajulin to wannan kissan wani mutum ne atahu Allahu al-ilma wal ayati al-bayyinat Allah madaukakin sarki ya mai baiwan ilimi ya mai baiwan ayoyi karara da hujjoji a fili da zai rike bi Allah kuma ya dora jama'a kan bin Allah wa kana haqquhu an yataluhu Allahu an yatawallahu Allahu wa yaziduhu hudan haƙƙin wannan mutumi da Allah ya mai irin wannan baiwa shine Allah ya jibinci al'amarin shi ya karfafe shi da shari'a law amila bi mujibi zalika al-ilmi da yayi aiki da abin da wannan ilimin yake nuni akan shi jama'a duk wanda ya dauki al'amarin ilimi ya rike gam tsakani da Allah yake ya je ya shiga kasan bakwai sai Allah madaukakin sarki ya labarin shi mun fahimci wannan da kyau ku yanzu Khidir annabi Musa bai da labarin shi kwata-kwata yana can wani waje a makale duk garin kafirai ne ba ma wanda ya yarda da shi amma da yake akwai sai da Allah ya tura annabi Musa ya ce ya tafi ya je ci wahala ya ce laqad laqina min safarina haza nasaba kuma ya je hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida shin da Allah ba na bi ka in samu dan abin da nake son in samu na shari'a ba aka kaka ba mai dokoki to banda kaza banda kaza banda kaza wannan shine fassaran salam maganar malam Bahaushe yace shi mai zuma har gida aka bi nai shi ko mai madi shine wanda yake da yan kore yan bambadanci yan talla yan gayyato kun gano wannan da kyau ku domin madi ne shi ko zuma mai shi har gida aka bi nai in dai har Allah ya baka ilimi ko to idan Allah Allah madaukakin sarki yana ne yana sanar da kai yanzu ba kai mamakin Allah ba irin yanda ya mai irin su Muhammad Nasiruddin al-Albani irin su Ibn Baz irin su Fawzan irin su Uthaymeen da sauransu ba su taba zuwa kasan nan ba fa amma ƴan kasan nan sun san su sama da yanda suka san ƴaƴansu mun gano wannan kuma irin waɗannan wa'azozi na loud speakers wa'azuzzuka na ƙasa na mako na jihohi na menene ba fa yi suke yi ba mafi yawancin su karantarwa suke yi ɗaliban ma ba su wuce 10-20 ba amma sun kai kashi 90 na lokutan su sun ma fi zaman rubuce-rubuce ina fata mun gano wannan da kyau amma ji yanda Allah madaukakin sarki ya daga su sakamakon ikhlasi shine malai yake cewa fa hazihi qissatu rajul wannan kissan wani mutum ne da atahu Allahu al-ilma Allah ya mashi baiwan ilimi wal ayatul bayyinat kuma Allah ya bashi ayoyi karara fa kana haqquhu to sai ya zama haƙƙin Allah ne an yatawallahu Allah duk wanda Allah madaukakin sarki ya mai baiwan ilimi irin wannan to Allah yana nufin zai jibinci al'amarin shi ne wa yaziduhu hudan sai kuma ya mai tukuicin shari'a law amila bi mujibi zalika al-ilm in fa yi aiki da abin da ilimin ke nunawa ba abin da yake nuna maran shi ko ake nuna mashi ba kama qala Allahu ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya habibihi Allahu man ittaba'a ridwanahu, duk wanda ya nemi bin shiriyar Allah, ya nemi yardar da Allah, ya nemi goyen bayan Allah madaukin sarki da daman da Allah ya bashi na ilimi, to Allah zai shiryar da shi sublas salam, hanyar aminci, hanyar aljanna, hanyar ɗaukaka. Amma fa in ilimin an aje shi a mahallin shi, to yanzu ka waiga ka kallo wancan aya, mutumin can da Allah ya bamu labarin shi ya aje ilimin a bigiran da Allah ya ce ya aje shi. Allah ya sawwaka. Wannan aya ita ce ta 16 cikin suratul ma'ida, lakinnahu salaha min al-amal. To shi wancan da Allah yake bamu labari sai ya tsallan badake daga aiki da wannan ilimin, bi mujibi tilkal ayat, yake yin aiki da abin da ayoyin Allah suke nuni, wa akhlada ila al-ardi, sai ya nemi tattara matsayi na duniya, dukiya, samun mukami, goyen baya, shuhura, ɗaukaka, yaduwan suna da fice. Wattaba'a hawahu, sai bi son zuciyar shi. Fatakhallallahu anhu, to kuban farko da Allah zai fara mabawa shine Allah madaukin sarki sai ya watsi da wannan mutumin, Allah ya juya mai baya, shi kuma sai ta kokarin ya kirkiri wannan hanyar yau, in yaga ba za ta bulla ba sai ya dauko wancan, in yaga ba za ta fita ba ya jawo wancan, in yaga ba za ta kai ba ya dauko can. Kun gano wannan da kyau ko? Haka zai ta yi sakamakon Allah madaukin sarki ya watsi da shi. To shine sai malai yake cewa Allah madaukin sarki da ya watsi da shi, wata sallata alaihi shaitan, sai Allah ya sallada mashi shaitan, fakana minal gawin, sai zama daga cikin tababbo, halakakku, tozartattun bayi. Fa fihi akbaru dilala ala anna tiba'il hawa, malai yace cikin wannan aya, cikin wannan misali akwai dalili babba, dalili mafi girma da ke nuni akan cewa kaga bin son zuciya, sugratun fil qalbi, to shine wanda yake basa zuciya, huji ne kamar yadda hujin da ke jikin rake yake, domin tsutsa ko kura ko datti ya samu daman shiga. To wannan sugra din ba abin da ke samun daman busawa ya shiga irin shedan. Ya tasallalu minhul mufsidun, kowane mabannaci ko to zai samu dama a kanka, domin kai dama mutane kake nema, ɗaukaka kake nema, to duk wanda yake da haja ya rasa inda zai tallanta, to wannan sugur din ta nan zai bullo. Mun gane wannan sai isar da tallan shi kawai, sai gana ta tallatawa. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Misalin ɗan kasuwa wanda ya je kasuwa zai kasa tumatiri, kai sai ka ce kuma kasuwa da take ta kowa ne, karmi yalo zai kasa, kowa zai kasa. In kasawar gidan rediyon nagarta sai ga ƴan salafiya suna talla, suna wa'azi a ciki, sannan kuma ana samun ƴan dariƙa na yi, a lokaci ɗaya ƴan shi'a na yi, a lokaci ɗaya ƴan ahmadiyya na yi. Kun gano wannan da kyau ko? Kowa da hajin da ya zo yake kasawa. Ana fahimtar wannan? To idan zuciyar bawa ta zama haka, kun gane, saboda wannan gidan rediyo an kafa shi ne domin neman kuɗi, neman abun duniya, ba a gina gidan rediyon domin neman lahira zalla ba, inda neman lahira zalla ne, to zai kasance duk wanda zai tallan aqida fa sai an tace. To in malami ya zama dan duniya ne shi, wattaba'a hawahu, to duk wanda ya dauko hajan tallan shi ko zai san ta yanda zai aiko mai da ita. In ya nemi ya aiko ta yanda bai kamata ba, ba za a ansa ba, to zai iya biyo tasha tale-tale, ya haɗo da wani, ya haɗo da wancan tarago, har saƙon su ya iso an mai tallan shi. Jama'a mun gane wannan? Shi yasa a lokacin da za ka zo ka ce al'amarin addini za ka yi, za ka yi tallan kanka ko tallan wani ko to ka ɓata, yi talla abin da Allah yake so kawai, ka koma gefe, in Allah ya ga dama ya aiki da kai, in bai ga dama ba zai yi ba. Ana fahimtar wannan da kyau ko? Shine misalin wannan da malai Allah madaukin sarki ya kawo mana shi. Wa huwa masalun madrubun li kulli man ta'allama al-ilm, malai yace wannan shine misali da Allah madaukin sarki ya kawo ga duk dalibi ko malamin da ya koyi ilimi. mun gano wa wa'ahu kuma ya haddace kiyaye ilimin walakinahu lam yantafi bihi amma sai bai ci murin ilimin ba walam yi amal bi mujibihi ko bai aiki da abin da ilimin ke wajabtarwa ba kun san san zuciyar da ke shiga cikin zuciyar dalibai da malamai wa lokaci in aka ce bai ci murin ilimin ba wai shine bai jojin yan siyasa ya masa ƙarya sun bashi kuɗi ba wai ci murin ilimi kenan bai kokari yayi kwanta kwanta ga jama'a sun tara mai kuɗi ba wai wannan shine wai ci murin ilimi bai yaudara ko cin amanan al'umma da addini ba wai wannan shine cin murin ilimi jama'a mun gano wannan da kyau mal yanta fi bihi shine ka karantar da mutane gaskiya kuma ka bi gaskiyan bi yanda gaskiyan za ta baka wuya ana fahimtar wannan da kyau yanzu ka kalli malam Albani da malam Jafar abinda suka yi kenan sun karantar da addini ne duk wahalan da suka sha a duniyar nan sun hakura da shi da aka yi ai masallan duniyan duniyan bata dame su ba bai take gaban su ba waɗanda suke son su mai da su yaran tallan su ƙarshe ba kashe su suka yi ba jama'a mun gano wannan da sun bi duniya sun nemi wanzuwa da bin son zuciyarsu ko na wasunsu ba wanda zai kashe su da duk abin duniya da suke nema ma da sun same shi da sun samu ɗaukaka ba na wasa ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye bal akhlada ila mata'in min mata'id dunya kawai irin wannan malami sai ya biye ma jin daɗin duniya wa sara khalfa shahawatihi sai yana bin bayan abin da yake sha'awa abin da ke burge shi abin da yake so abin da ake so shi dai a ce ya iya